Kakakin ministan Abuja Alhaji Abubakar Sani ya min karin bayani.
Wadannan jami'ai ba shakka an dakatar da su ne saboda irin zarge-zargen da ake musu. To hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa na EFCC yanzu haka tana gurfanar da su gaban kotu saboda kamar da ka sani shi dai jami'in gwamnati akwai tsari na aiki ta iya gudanar da aikin shi kamar da doka ta tanadar. To a duk lokacin da aka samu akasin haka to kaga ana daukan matakai ire-iren waɗannan. To wannan har ya kai ga hukumar EFCC ta shigo ciki. To saboda haka hukumar gwamnatin tarayya ta ɗauki wannan mataki ne don ta ba ita hukumar ta EFCC cikakken dama ta gudanar da ayyukanta.
Arisa Aliyu Abdullahi wani lauyan tsarin mulki ne a Abuja.
Wato mataki na farko takardan da ake kira query, wato takardan tambaya, za a ba su awa 48, wato kamar kwana biyu, da su yi bayani ba da amsar wannan laifi da ake in ko ba a gamsu da wannan amsar tasu ba.
Kafin ka ci gaba, wannan tuhuman ba wai daga cikin gida ake musu ba, hukumar EFCC ce take musu wannan tuhumar fa.
Hukumar EFCC ai ba ta da hurumin da za ta zo ta dakatar da mutane daga aiki a ma'aikatar da suke. Sai wannan disciplinary committee ta duba wannan abin, sannan ita disciplinary committee ita ce take da hurumin dakatar da su, sai ta ce za ta dakatar da su ka a gabaci.
To ne dai kungiyoyin da ke fafutukar yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya suka yi marabala ne da wannan mataki, kamar yadda Comrade Abubakar Abdulsalam na wata kungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci ke cewa.
Kaga kuma hanyar da doka ta baya din nan shine talaka zai iya maye mallaki fili a Abuja. To amma wannan hanyar doka da ya baya din ba a amfani da shi da dadewa. Sai kaga a wajen ma inda doka ta yadda talaka zai kashe 100,000 ko 100,000 da wani abu ya mallaki fili a Abuja, sai masu kashe miliyan 100, miliyan 50, miliyan 200 da wani abu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Lallan shugaba ne.